and the respect for your own dignity as human beings inspired you to act to ensure the restoration of our dignity as well.
Muryar tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu kuma mai fafutukar kare yancin bukakken fata Margaret Nelson Mandela kenan a jawabinsa ga zauren majalisar ɗinkin duniya a shekarar 1994 a karan farko a matsayinsa na shugaban kasar Afirka ta Kudu. Ranar 18 ga watan Yulin kowace shekara rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da tsohon shugaban kasar Afirka ta Kudu bukakken fata na farko kenan bane dai ana gudanar da shi ne a daidai lokacin da Nelson Mandela yake cika shekaru 100 da haihuwa. A lokacin bukukuwan na bana dai an fara gudanar da taruka tun daga majalisar ɗinkin duniya zuwa kasashe na duniya daban-daban. A sakonsa domin bikin na bana, babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa Nelson Mandela jangwarzo ne mai fafutukar samun ƴanci da kuma daidaito a tsakanin al'umma. Duniya za ta ci gaba da koyi da halayensa na kwarai domin zamewa abin alfahari da kuma aiki da shi a nan gaba. To kowa ne ne ma dai Nelson Mandela? Tambayar kenan da naiwa Dr. Shaibu Aliyu Ancau, malamin tarihi a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria.
Nelson Mandela shi ne shugaban kasar Afirka ta Kudu na farko wanda ya zama shugaban kasar Afirka ta Kudu bayan ya shafe shekara 27 yana gidan jarum a kan gwagwarmaya da ya yi domin kawo ƙarshen wariyar launin fata a kasar Afirka ta Kudu. Bayan kawo ƙarshen wariyar launin fata ne aka yi zaɓe na farko wanda ya shafe dukkan mutanen ƙasar. A dalilin haka aka zaɓi Nelson Mandela ya zama shugaban kasar Afirka ta Kudu na farko a 1994. Yahu ya zama shugaban kasa yana ɗan shekara 77. Ya sauka a shugaban kasar Afirka ta Kudu yana ɗan shekara 82. Gudun wanda ya bayar musamman jajircewarsa da kuma kyawun wanzuwinsa na kawo launin fata a kasar Afirka ta Kudu ya sa majalisar ɗinkin duniya ta karrama shi ta mai da ranar haihuwarsa cewa rana ce da za a inga tunawa da wannan rana a dukkan faɗin duniyar nan. Ba wai taro ne za a yi domin tuna da ranar haihuwar Nelson Mandela ba kaɗai, a'a, rana ce da ake zama a tattauna a ga kyawun manufofi da musamman ƙudurinsa da kuma manufarsa na zama lafiya da kawo zama lafiya a ƙarshen Afirka duniya baki ɗaya. Ya an haɓaka shi, ya an ɗaukaka shi da sauransu.
Shi dai Nelson Mandela kama daga rayuwarsa zuwa mulkinsa da kuma bayan rasuwarsa, jama'a da dama na ci gaba da tofa albarkacin bakunansu musamman ma dai yabawa da halayensa na kwarai tare da neman sauran shugabannin Afirka su yi koyi da halayensa wajen adalci akan al'ummarsa. Ga dai abin da wasu 'yan Najeriya ke cewa game da halayen marigayi Nelson Mandela.
Abin da zan ce a mutum ne wanda ke gurzo a bakar fata baki ɗaya na Afirka. Afirka baki ɗaya da duniya ma baki ɗaya. Muna masa kuna fata bakar fata duk inda take, musamman mu nan Najeriya su yi koyi da irin nashi. Lokacin da ya fito daga suka rufe shi akan neman ƴancin ɗan bakar fata, iya shekara 27 da ya fito aka zaɓe shi ya shiga gwamnati, kaga shekara 4 sai ce ya ajiye, aka ce masa ya ci gaba yake a gashi har yanzu muna ƙaunarsa, amma sai ce ya ajiye da shekara 4 nan ya isa har yanzu duka inda bakar fata take muna ƙaunarsa.
Game da Mandela, bai da wanda za a kwatanta da shi a nawar sani, a nawar guntun rayuwar da nake da shi, don saboda mutumi ne wanda yake ba wanda zaka iya kwatanta ka cewa ne yayi kaman shi, kuma armin alherin da ya ma kasan shi. Ni ma ina fata a nan Najeriya mu samu wani yayi kwatancen haka, mu ma nan a yabe mu kaman, don saboda yabon wannan bawan Allah ana yabon kasan, mu ma mu samu haka a Najeriya, muna fatan haka insha Allah.
Thank you and thank you again.
Baba ne jibrin murai Amurka daga Lagos.